Masu ruwa da tsakin sun bayyana haka ne a yayin wani taron kira ga 'yan jarida da su haɗa gwiwa da gwamnati wajen wayar da kan al'umma a game da shiga a dama da su a aikin kawo cigaba da tawagar co-working group mai tsare-tsaren cimma manufofin inganta bangaren kiwon lafiya, ilimi, samar da ayyukan yi da dai sauransu ga al'ummar Najeriya wanda ya gudana a birnin Abuja. Sara Sambo da ke zaman jami'ar tsare-tsare a sakatariyar tawagar aikin CWG ta ce
manufar tawagar co-working group ita ce tabbata da samun igataccen ilimi kiwon lafiya da samar da aikin yi ga yan Najeriya. To CWG shine co-working group on human capital development. A CWG muna kan coordinating efforts na government. Mugiya musu we look, you have to come in ayi investment a cikin HCD. Akwai mutane suna street ba makaranta ba abinci, menene government zata yi so that these children can go back to school. We have children in Borno state, muna kiran shi conflict violent areas, the yara da ba su zuwa makaranta. Muna da su jewa a northeast, a northwest, a north central kuma. Ba wai government ba su yin aiki yanzu ba, amma the efforts need to be coordinated.
Mamba a kwamitin inganta ayyuka na babban bankin duniya wato enhanced team a turanci, Honorable Muhammad Usman ya bayyana cewa
wayar ma da jama'a kai a halin da ake ciki ya zama abu mai muhimmanci. In kin tuna kaman sati 1 2 da wuce UNICEF ta fitar da wani bayani wanda ya nuna cewa yau a ƙasar Najeriya yara da ba su zuwa makaranta kusan yawansu ya kai jimillan miliyan kusan 20. So wannan abin damuwa ne ga musamman duk wani dan arewa da ya san abin da yake yi da yake da kishi, domin mun san cewa muddin aka ce kana da irin wannan jimillan yara namu suna yawoce yawoce babu aikin yi, to baka san abinda za a yi amfani da su wajen haddasa ma ƙasa ba. So kun ga irin wannan taro yana da kyau domin a ƙara jaddada mahimmancin cewa sai an haɗa hannu, ita gwamnati ita kaɗai tsakani da Allah ba za ta iya ba.
A wani ɓangare kuwa mataimakin darakta a gidauniyar Bill da Melinda Gates Tijjani Muhammad ya ce
na farko dai an fitar da kundin tsari na gudanar da wannan aikin, ina ci gaba da muhimmanci akan harkar kiwon lafiya babban jigo ne, sannan ilmantarwa, sannan kuma samar da ayyukan yi da kuma ci gaba na al'umma gaba daya da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. So shine manufar wannan tsarin, shi kansa kundin da aka fitar da zai shiryar gaba da shi aikin gaba daya. To tun daga farkon wannan tsare-tsaren muna cikin kungiya da take taimakawa gwamnatin tarayya, kuma a shirye-shiryenmu muna fatan za mu ci gaba da tallafin da muka bayar a baya tare a cimma manufofin waɗannan tsarurruka.
Kiwa darakta a ƙungiyar gwamnonin Najeriya Abdulrazak Bello Barkindo, wanda ya wakilci babban daraktar ƙungiyar wato Asishana Okauru, ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu.
A gani na wannan manufan zai mafi amfani a arewa, inda abinda suke nema su ƙauracewa shine yadda yara ƙanana ke mutuwa kafin su kai shekara 5, yadda yara ƙanana waɗanda ba su kai shekara 7 ba su samu zuwa makarantar boko, yadda kuma mata suke wahala wajen sha'anin naƙuda da aihuwa da sauran abubuwa da ake yi. Wannan manufan tana da mahimmanci idan kika dubi yadda gwamnonin Najeriya baki ɗaya suka zunguma suka sa ta a gaba, cewa duk lokacin da aka zo kowace jiha ya kamata a taimaka a faɗakar da mutane kan yadda za a samu cin nasara kan manufofin wannan ƙungiyar. Kuma ina ganin abu ne wanda zai yi wa arewa, ba ma arewa kawai ba, Najeriya baki ɗaya.
Ni ma Abdulrauf Muri, Amurka daga Abuja, Najeriya.